أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 24 da watan Zulqa'ida shekara ta 1443 Hijriya, wanda ya dace da 24 da watan 6 shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 73, ina ga darasi na 73. Muna cikin kitabus salat, cikin kitabus salat, kitabu mawaqitus salat wa fadliha. Amma kafin mu fara, akwai ƴan abiyat wanda suke a cikin daliya, wanda suna zaburarwa akan neman ilimi da kuma kwadaitarwa akan shi, wanda duka irin wannan abubuwan muka same su, wanda mu ga sun dace, wanda zasu zaburar da mu akan neman ilimi, muna kokarin kawo su a cikin daliya. Can cikin ƙarshe-ƙarshe, tunda asali shi malamin ya yi littafin ne nashi a kan yabo da kasida ta yabon malamin shi, malamin da aka shekara ta 400 ta 1082. Shi wani asalin mai littafin, ma'ana shi mai daliyar, ya yi shi ne a kan yabon malamin shi. To, a ciki yana da kalmomi wanda karantan shi karau a karatun halka, karantan shi kadai an sa shi cikin jerin littattafai wanda ake karanta, kamar irin su mukama, su fi a rasu ishiri, wannan da sauransu, don saboda lugogin da ke cikin su, lugogin da cikin daliya, ko baiti ɗayan ba a koya maka ba za ka iya fassara shi ba. To, a can ƙarshe-ƙarshe Allah mashi rahama ya yi bayani akan ilimi, baitukan yake cewa: والعلم بدا ليس اريا سيغا لكن جنات الهنزل المحبج الق النفيس لا يعار ونائر متعبد عن كل فد من اوجد لم يسمه سهم لم يبتزه باز ولم يسر رمية مقلد لكن باشراك الهلوم وهمه نفاذت الاجرار فليتسيد وجواد فكر تمتديه مؤوب ابدا باقدار المدارك مسئد قيد الاوابد لا يزال على الونا في كل مؤوسة يروه ويجتدي من بعد نزع الروح في استعضائه ومزاج صبر للهوايا مذهدي وتفكر وتدبر وتصبر وتضرع وتكشف وتمعدد وتوسل وتوسل وتهول وتقرب وتفرد وتهجر فوراء وخذ النخل شور شهابه ووراء شوك النخل نيل الأرجد وأمام أصداف اللآلي قوسة في اللج والترياق سم الأسود. Nan yana bayani ne akan ilimi, yake cewa wala ilmu, shi ilimi bada'an, a farkon neman shi, laisa aryan, ba zuma bace, sayyigan, wadda take mai dadin hadiya, ba daga farawa ba kawai za a ji zuma ce za a dauka a sha. Yace lakin junatul hanzali, sai dai kamar turo gunar jakaici almuhabbadu, wadda take an bare ta, gunar jakai wannan mai tsananin dacci. Haka yake ilimi da farko a wajen wanda ya zo fara neman shi. Yace ilqun nafisun, abu ne mai tsada. Al-ilq zan mu ganshi a mukama shine abu mai tsada, nafis kuma ta'kidi ne. La yu'aru, ba a amsa aran shi, kamar yadda mai mukama ya bayani. Wa na'irun, kuma mai gudu ne. Muta'abbidin, zabtaccen raƙumi ne, raƙumi wanda ya fita da gudu ya bar ƴan uwan shi. An kulli fadmin, ga dukkan wani mara fahimta, au ga wanda yake wawa, duk wanda ya kasance bai da fahimta kuma ya kasance da kowauta tare da shi, to ilimi yadda zai tsere mishi kamar yadda mahaukacin raƙumi yake fita da gudu ya bar garki. Yace lam yusmihi sahamun, kibiya ba ta isa ta ciro shi ba. Walam yabtazuhu bazun, kuma ba a farauto shi da wani shahu. Walam yusri ibramiyati miqlaji, ba za a kada shi ba da wata kibiya abun kadawa. Yace lakin bi asharakil hulumi, sai dai ana kamo shi ne da tarko na hakuri. Wa himmatun, da himma. Nafazatul agrar, mai zartar da bukatu, ka zo da niyyar cewa bukata kaka nemi ilimi kuma ka zuba hakuri akan neman shi. Yace falita sayyid, da wa'annan da su ake farauto shi. وجواد فكر كما أسامو تناني وان ديكي إنغرمان تناني كما إنغرمان دوكي يتي تمتديه مؤوبين وان دزكا تاكاش إنغرمان راكومن نان دزكا دوكي نان دزكا تاكاش مؤوبين تكين تهي الدالي أبدا كما هر أبدا با أيو أحواسا با بأقدار المداركي كما دا ينكي أبوبوا ننيما mus idi kuma ka bi cikin dare cikin tahiyya ta rana kai tahiyya dare kai tahiyya rana har dan bulaguro ki haka zakai yace qaidul awabidi la yazalu alal wana ilmi ya kasance qaidul awabidi al awabir jam'u abida shine sharida raqumi zabdace wanda ya bar ɗan uwan shi can baya an ce muta'abbidin nan kuma abidi al awabid raqumi wanda suke zabtattu masu gudu dabibi shine la yazalu ba zai bushe ba alal wana akan wahala kullun yana tare da wahala fi kullu muawwisatin a cikin kowace mas'ala mai wahala ya ruhu wa yaktadi yayi sabko kuma ya maraita haka mai neman ilimi yake kasancewa duk wani abin da ya bada wahala to ya dukufa akan shi ba dare ba na zai kasance mai sauki yace min ba'd naz'ir ruhi fi isti'da'ihi bayan kuma ka bada rayuwarka ka bada ranka akan nemo shi duk inda ka ji labarin shi wa muzaqi sabrin lil hawaya mudhidi wa muzaqi sabrin kuma dan dano ne na masoro masoro wani icce ne mai tacci wanda bai da dadi lil hawaya mudhidi mudhidin mai konarwa ne lil hawaya ga ƴaƴan ciki wa tafakkurin dole sai da tunani wa tadabburin da tadabburi wa tasabburin da azama kai hakuri wa tadarrurin kuma da kaskantar da kai wa takashufin kuma da takashufi takashufi shine shiga wanda ta dace da kai ba sai ka ce akasin dai jin dadi taraf tarafuhin akasin jin dadi wa ta'adudin kuma da cin abinci wanda yake mai ba sai ka ce ka ci mai dadi ba wa tawassulin da neman dukkan wata wasila kuma wa tawassulin kuma da saduwa zuwa ga ilimin wa tahawulin kuma da yin dukkan wata dubara wa tagarrubin wa tafarrudin da yin bakunta wa tafarrudin kuma da kadaita duk wanda zai nemi ilimi bakunta tana taimakawa duk wanda zai nemi ilimi tafarrud ya kasance shi dai ba ko da yake yana cikin hada ba yana cikin abukai yana can gurin zama wannan zai hana shi gami da neman ilimi wa tahajjurin da kuma hana ido barci yace faura wakharin nakhali fawara'a wakharin nakhali bayan suka ta abin nan kudan zuma yace shaura shahadahu akwai ake huddo ake zago tatattar zuma hora duk wanda yace zai tato zuma hora ta kirki wanda bata gama da ruha bata gama da sukari kuma yaje da kanshi zai nemo to sai yayi hakuri da cizan kudan zuma in yayi hakuri a karshe kuma ya samu zuma mai kyau yace wa wara'a shaukin naqalin nawlal urjidi nailal urjidi samun tuntumniya ta dabino tana samuwa ne wara'a shaukin naqali bayan ka samu icce na kaya ta dabino ta sasoke dabino ko garka ka je ka ciro dole sai ka hakura dusu kaya yi wanda zaka taka da su soki hannunka su yi kaza to haka ne shi ma ilimi dole sai ka samu irin wa'annan yace wa amama asdafil ali gausatun fil bijj wa taryaqi sumul aswadi wa amama asdafil ali bayan marhi na lu'ulu'i wanda yake neman shi gausatun dole sai yayi nutso a cikin ruwa lu'ulu'i wanda zai je ya dauko shi a cikin tabki sai yayi hakuri da duk wahalar da zai yi ya nitse cikin ruwa ya samu shi to yace haka ne yake kasancewa wa tiryaqi sumul aswadi tiryaqi dai ka sani cewa shine maganin so wannan dahi dan bakin maciji duk wanda yace zai nemi maganin dahi na bakin maciji to dole sai yayi hakuri akan wahalhalin da zai sha akan shi haka ya ci gaba da bayani akan ilimi Allah mushi rahama zan mu ci gaba da karatun littafin mu shine al-jami'us sahih yawwa jazakallahu khaira akwai hadisi wanda ya gabata wancan satin da muka yi bayanin shi jibril da ya sabko yayi sallah da annabi alaihi salatu wassalam summa salla fa salla rasulullah summa salla fa salla rasulullah sallan nan ta farko mun ce asuba ba sallah asuba bace ta farko wanda suka yi da Jibril ma'ana sallah asuba ta farko ita ce sallar da suka yi ita ce sallah az-zahr sallah az-zahr ita ce ta farko bayan ta al-asr kuma har zuwa karshe baban da zan mu tashi babu qaulu llahi ta'ala baban da fadar Allah madaukin sarki yake cewa munibina ilahi wattaquhu aqimu salata wa la takunu minal mushrikin munibina kuna masu mai da lamari zuwa ga Allah wattaquhu kuma ku ji tsoron shi wa aqimu salata ku bada ku tsaida sallah wala takunu minal mushrikin ka ku kasance cikin mushrikai cikin suratul rum wannan ayat al-imam al-bukhari kullu babi da sunanta hadisi na 223 haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana abbad huwa ibn abbad abbad ibn abbad sunan shi ana abi jamra an ibn abbas daga abi jamra daga ibn abbas kenan wannan hadisin kusan ruba'i ne qutaybah ibn sa'id abbad abi jamra ibn abbas mutum hudaran ne tsakanin bukhari zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam yace kadima wafdu abdul qais yan aike na abdul qais sun taho ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata tun darasin mu na harko cikin hadisai na harko harko cewa wafad su ne wanda zasu taso shugaba ya turo su zuwa wata bukata sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce inna min hazal hayy min rabi'a suka ce mu muna daga wannan kabila ta rabi'a alhayy shine kabila walasna nasilu ilayka illa fi shahril haram ban mu saduwa zuwa gare ka ya ma'aikin Allah ban mu samun zawwa sai cikin wata mai alhurma dan saboda an tsaye da yaki ba a yake yake yace suka ce famurna bi shay'in ka umarce mu da wani abu na akhuzuhu anka wanda zan mu amshe shi daga gare ka wana da'u ilaihi min wara'ana kuma mu kira wanda suke bayan mu mun je mu gaya musu umarnin da kai faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu amurukum bi arba'in ina umartaku da abubuwa guda hudu wa anhaakum an arba'in ina hana ku gami da abubuwa guda hudu al-imanu billah imani da Allah summa fassaraha lahum sanna annabi ya fassara musu imani da Allah shine shahadatu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakah yace wa antu adu ilayya khumsu magani kuma samagani mutum ku bada khumsin abin da kuka samu na ganima yace wa anha ina hana ku an dubai gami da gora wal hantami ne kuma al hantam da muqayyar da naqir la bayani ya gabata akan nau'ika ne na gora al muqayyar shine wanda aka samu tsulu bil qar wanda gora ne an shahe shi da bakin mai an naqir kuma gora ne wanda an wahe cikin shi duka nau'ika ne wanda a lokacin can suna amfani da su wajen tsuma magiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana yin amfani da goran ma gaba ɗaya dan kai zamanin da'awa ne zuwa ga giya tunda an haramta ta amma bayan imani ya ratsa su a baya annabi ya ce ku sha abin shan ku cikin dukkan wani abin sha illal muskir sai abin da yake sa mai a cikin aya da yace almunib munibina almunib shine at-ta'ib mai tuba zuwa ga Allah Allah madaukin sarki ya gama takawa da korewar shirka da tsaida sallah dan saboda ita ce mafi girman gimshikin addini bayan tauhidi kuma ita ce mafi abinda mutum yake kusa zuwa ga Allah madaukin sarki mafahumin aya shine inna bainar rajul wa bainash shirki wal kufri tarkus sala abinda bukhari yake so ya bayyana mana shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da muslim ya huddo shi tsakanin mutum da kafirci da shirka shine kawai barin sallah a ruwayan nasa'i yake cewa laisa bainal abdu wa bainal kufr illa tarkus sala tsakanin bawa da kafirci babu komi kawai shine barin sallah umar yake cewa la hazafir islam liman taraka sala babu rabu a cikin sallah a cikin musulunci ga duk wanda ya bar sallah asar inda abdurrazzaq da ibnu abi shayba suka huddo cikin musannafin su da Daraqutni da Baihaqi wa kana siddiq abubakar siddiq ya kasance idan sallah ta haralto sai ya ce qumu ila narikum allati awqartum wa fa'abihuha ku zabura zuwa ga wutar da kuka kunna ku kashe ta daga an kira sallah haka yake gaya musu wanda wannan asar din yana cikin ihya'u ulumuddin al-imam al-ghazali ba tare da sanadi ya kawo shi ba ma'ana ku yi magani ku shiga tsakanin kanku da shiga wuta game da yin sallah Yahya ibn Sa'id yake faɗa cikin muwadda yake cewa balagani anna awwalu ma yunzaru fihi min amali al-abd as-salah labari ya iso mun cewa farkon abin da ake duba a aikin bawa ita ce sallah in an amshe ta sai a amshi sauran ayyukan shi idan ba a amsa ba da kuma ya ce to sauran ayyukan ma ku bincika su kenan ba tunanin cewa kamar da Umar yake cewa man da yi'a fa huwa limasu ha adiyau duk wanda ya tozarta sallah to ya tozarta wani abin karamin aiki ne a wajen shi ya gabata hadisin cikin babu ada'il khums min al-iman cikin kitabul iman hadisi na 53 bayanin shi yana can baya hadisin babu na 3 a cikin kitabu mawaqitus sala babul bai'ati ala iqamati sala baban dake bayanin yin mubaya'a kullu yarjejeniya akan tsaida sallah hadisi na 224 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya haddathana isma'il qala isa قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال yake cewa bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqami salah nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsaida sallah wa ita'iz zakah da kuma bada zakka wannusihi li kulli muslim, ga nasiha ga dukkan wani musulmi. Wannan hadisi al-Imam Muslim ma ya hudo shi a cikin Al-Jami' din shi. Mubaya al-Jarir da yayi akan tsaida sallah da bada zakka su kadai, dan saboda su ne gimshikin musulunci, su ne farkon farilla bayan tauhidi, bayan an tabbatar da risalar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ambaci nasiha ga dukkan wani musulmi, dan yana nuni akan cewa Jarir ken nan alama ne kan cewa mutanen shi mutane ne da ya hito cikin su ma yaudara, sai Annabi ya gama mishi da cewa wannusuhu li kulli muslim, da nasiha ga dukkan wani musulmi. In ba nan ba, da ba za a bar sauran arkanul islam ba, kuma a kawo mishi zancen cewa wannusuhu li kulli muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam fararran mai da'awa ne, ya san kowa maganin, in ka zo da cutarka zai dauki maganin ta ya baka. Fa alimuhum, sai sanar da su da abinda suke da tsananin bukatar shi, kamar yadda wafda Abdul Qais su kuma da ya san cewa wajen shi saya shayan giya yayi yawa, sai ya hana su game da hatta kusanta ƙwariyar giyan ma, bai ambata musu nasiha ba, dan ya san cewa su babu wannan nasiha tare da su. Kuma a cikin nan akwai karramawa da Annabi alaihi salatu wasalam yayi ga Jarir, kuma a ciki shi yake cewa Annabin alaihi salatu wasalam, idza atakum karima qaumin fa akrimu, idan wani babba cikin mutane ya zo to kuma ku karrama shi, ku bashi mutuncin shi da ya dace da shi, ko da kahuri ne. Babe na hudu cikin kitab Mawaqitus Salah, babu salati kafara, baban da ke bayanin cewa sallah kafara ce. Hadisi na 225, al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Musaddadun, shine Musaddad ibn Musarhat, wanda Abu Dawud ma yana yawaita ruwaya daga gare shi. Kala yake cewa haddathana Yahya anil A'mash, kala yake cewa haddathani Shaqiq, Shaqiq ibn Salama, kala yake cewa sami'tu Huzaifa ibn al-Yaman, naji Huzaifa dan Yaman ya kala, yana cewa babu dan Yaman. Yake cewa kunna julusan inda Umar radiyallahu anhu, muna zamana a wajen Umar Allah ya yarda da shi. Fa kala, sai yake cewa ayyukum yahfazu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna, cikin kuwa yake hardace da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin fitna? Qultu ana, sai yace ni nake hardace. Kama kala hu, kamar yadda Annabin ya faɗa. Kala innaka alaihi aw alaiha lajari, lalle kai mai tsauri ne akan ta, ma'ana kai kokari da jarumta akan rike abinda Annabin ya faɗa. Qultu, sai nake cewa fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru hasalatu wassawm, yace jarrabawa ta dan adam a cikin iyalan shi da Allah zai mushi, da dukiyar shi, da diyan shi, da makwabtan shi, sallah da azumi, wa sadaqatu da sarka, wal amru bil ma'ruf wal amru wan nahy, da umarni da hani, suna kankare su. Ma'ana duka wa'annan da ya zanu wani dan cuta musu da zakkai, wani dan yin ba daidai ba da zakka musu, to sallah da azumi da wannan abubuwan duka suna kankarewa. Kala, sai ce laysa hadha uridu, ba wannan bane ke nihi, inji Umar ya hada. Yace walakin fitnat allati tamuju kama yamuju al-bahr, yace sai dai ina nihin fitnar da take ta tumbatsa kamar yadda teku yake tumbatsa da kunha. Kala, sai ce laysa alayka minha ba'sun ya amirul mu'minin, ya kai shugaban mummunai, kai bakka da laihi akan ta, ma'ana bata shahe ka ba. Yace inna bainaka wa bainaha babun mughlaqan, tsakaninka da wannan fitna akwai kofa wadda take ruhuwa, kofa ta karhi. Kala, sai ce ayuksaru am yuftah, kohan nan kariya ta za a yi ko bude ta za a yi? Kala, yuksar, a kariya ta za a yi. Kala, ce idan la yughlaqu abadan, yace kenan ku ba za a rihe ta ba har abada. Aka zo bude gida ko bude abin nan, aka gaggabe kyauran, ai babu zan kakkariya shi ne aka yi aka shiga, babu zancen kuma an huto a kulli, inda bude ya ce aka yi za a iya maida a kulli. Kullu, sai muka ce akana Umar ya alamul babu, shin Umar ya san kofa? Kala, na'am, yace eh, kama anna duna lagadin laila, kamar yadda ka san cewa banda gobe akwai dare, ma'ana sai ka keta ta dare zaka kai gobe. Yace inni hadastu bi hadisan laysa bil agalit, ni na bashi hadisi labarin wanda yake ba kurakurai bane. Yace fahibna an nas'ala Huzaifa, sai muka ji tsoron mu tambayi Huzaifa akan hadisul fitan kinnan. Kawai wannan abin da yake ni a hadisul fitan, fitintunu da su faru tsakanin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam. Yace fa amarna masruqan, sai umasruq ya umara, muka umarci masruq, fa sa'alahu, ya tambaye shi, fa qala, sai yake cewa albabu Umar, kofa wannan ita ce Umar. Farkon fitina da ta shigo cikin musulunci ita ce kisan Umar radiyallahu anhu, ita ce farkon fitina. Abubakar yayi mulkin shi ya kare, duka ba a samu wannan matsalolin da rikice-rikice a cikin abin nan kin shi halifancin shi wanda sai kai har da kashewa. Hadisi na 226, haddathana Qutaiba qala haddathana Yazid ibn Zurai an Sulaiman at-Taimi an Abi Usman an-Nahdi an Ibn Mas'ud anna rajulan asaba min imra'atin qubla, wani mutum ya sumbanci wata mace ta haramu, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم يباش الأباري ينا نيمان أسبكو مش موتا فأنزل الله سي الله يسبكو رتيوة وأقيم الصلاة طرف النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يتي كسيد صلى أن كاوش لفظ أمرني قشي لا أجف فموني كما دري إن يشغو معنى صاحب يما كما دهكنا دري إن يشغو إن الحسنات للي أيوكا نغري سوني صلى دعك أنبتا سنة تهيد كورا وكري فقال الرجل سيوا نمتين يتي معنى كو الله ينا نهم مشي يكا يوي تصلى الله زي مكا غافر أبند كي sai wannan mutun yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ali haza wannan ni kadai aka ba wannan qala li jami'u ummati kulluhum yace dukkan al'umma ta aka ba ma ma'ana wanda yayi aikin sabo ya tashi aikata aikin alkhairi sai Allah ya mishi gafara shi yace alfitna fitna wannan hadisi guda biyu da ya kawo a cikin kafara na harko abinda ake nihi da fitna shine jarrabawa sannan sai ta zamana al'ada ce sanannan abu ne ga dukkan wani abin da za a sayo jarrabawa a cikin shi sawa'un ta alheri ce ko kuma ta muni ce amma a asalin fitina sharri da alkhairi duka ta gama jarrabtawa kawai jarrabawa amma amfani da ita yahi yawa akan abin da ya kasance na muni ne Allah madaukin sarki a cikin suratul anbiya yake cewa nabulukum bil khair wa sharri fitna muna jarraba ku da alkhairi da sharri ai kira sa cewa fitina kenan sai gama fitina ta hada alkhairi da sharri yuqalu ana cewa fatana an fitne shi asma'i yake cewa a lugha ta larauci bai kamata ba a ce aftana siba wahi yake cewa Allah mishi rahawa fatana hu ja'ala fihi fitna an ce fulanu fatal fulan wani ya jarrabu wani ma'ana ya sanya shi a matsayin abun fitna wa aftana hu ana iya cewa wa aftana hu kenan yayi raddi ga al-imam al-asma'i wanda asma'i shine muke wanda muka yi bayanin cewa yana hardace da baiti 16 na shi'ir wanda yana iya zubo su a kai tsaye in fara zubo su ba tsayawa asalin fitina ce zuwa ga wannan take koma shine bata da sabo da gushewa kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa in ka dole iftinunaka suna so su gusar da kai gushewa ba fitina ba ta kahurci akwai fitina kuma ta kahurci waqatilu ma ta la takuna fitna ko yake su har yadda kahurci ba zai wanzo ba zai saura ba har zuwa karshe da yace fitinan mutun a cikin iyalan shi da kuma dukiyar shi Allah madaukin sarki ya tabbatar da wannan yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna ku sani iyalanku da dukiyarku fitina ne ma'ana wannan shine mutun yana iya zawwa ma abin da ya kasance bai halitta gare shi ba na magana ko na fada ko na aiki cikin sha'anin matukar bai kai kabira ba kamar qublar da wannan mutunan ya same ta a cikin hadisin da ya biyo baya to annabi alayhi salatu wassalam irin su ne yake cewa aljuma'atu ila aljuma'a kafaratu lima bainahuma min batil kaba'ir juma'a daga zuwa juma'a tana kankare abin da ke tsakanin su matukar mutun ya kewa ya kiyaye kaba'irul zunub abin da ake nihi da fitinan mutun cikin makwabcin shi shine abin da zai bujiro mishi na sharri ko kuma na mummuna da bukanta mishi rai da makamancin wannan da zai duka wannan fitina ce aka san cewa Umar shine kohok dan saboda ya kasance tare da Annabi alaihi salatu wassalam a ranar da suke abu sa kogon Hira tare da shi akwai Abubakar da Usman sai dutse ya girgiza da su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa usbutu Hira ya kai dutsin Hira ka tabbata fa innama alayka nabiyyun wa sadiqun wa shahidan yace abunda ke saman ka annabin Allah da siddiqi da shahidai guda biyu daga nan ne sai Huzaifa ya fahimci cewa lokacin da yake cewa kohon nan fasa ta za a yi sai ya gane cewa Umar ake nihi a cikin wannan sha'anin daga raso Umar sai fitintunu suka faru tsakanin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu kuma ya ambaci fitina a cikin sha'anin mutum cikin sha'anin iyalan shi wannan kuma yace ba ke bantacce bane gami da maza kade hamma mata ma'ana hammacce ma sai a ce fitina cikin wannan kinta tare da sha'anin mijinta wa inna haza min babil a'la abunda annabi alaihi salatu wassalam ya ambata a cikin wani hadisin da yake cewa ma taraktu ba adi fitnatan adarru ala rijali minan nisa abaya na ban bar wata fitina wadda ta yi fitinan maza ba ta yi cutar da su kamar sha'anin mata walam yakul zalika fi mar'a amma ita kuma macen ba a faɗi haka a gare ta ba cewa namiji an bara mata shi a matsayin fitina yace amma fitinan mutun a cikin iyalan shi Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratul tagabun wannan kuma shine mutun yayi tsananin san su ya shagalta da su gami da yawan wasu abubuwa na alkhairi da qiyamul laili da wajen bada haƙƙin su da ladattar da su duka yayi sakaki akan wannan kuma dukkan su wannan za a yi ma mutum hisabi akan su. Mace tana iya kasancewa ita ce mafi tsanani gami da namiji a cikin wannan babi. Yace amma dukiya da farrijalu wanda sa fi zalika sawa, amma ita dukiya da maza da mata dukkan su an jarrabe su akan wannan dukiya ta kasance musu fitina, sai dai a cikin sha'anin maza tahirin jayi, dan saboda su suke hukunci ba a hukunci akan su. Mata mafi yawaici su a gida suke a zamane, ba su suke huta neman dukiya ba, rabon kutuna su a cikin ta zata kasance kadan, kamar yadda annabi a wani hadisi yana cewa li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-ma, kowace al'umma ta an fitne su, kowace al'umma suna da abin da aka fitne su. Fitna ta al'umma ta ita ce dukiya. Annabi alaihi shi yasa mai mukama yake cewa ka annama min al-qulubi nuqratahu, kamar ka ce dukiya daga zuciya dan adam aka ciro aka kera kudi, yasa ya zamana zuciyar shi take karkata zuwa gare su. Yace amma fitinar mutum gami da diyan shi shine tsananin san suka mai da ya gabata, makwabcin shi kuma shine ya kasance fitinar shi akan wasu abubuwa da zai rika aikata mushi wanda bai kamata ba, kamar yadda Allah yake cewa na ba'dukum li ba'din fitna, mun sanya bangaren ku su zama na fitina ne ga bangare, wannan dukkan su da abin da yake kama da su, amma cikin sagair ake nihi ba cikin manyan zunubai ba. Innal hasanatu yuzhibuna sayyi'ati, yake cewa wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa alhasanatu nan shine sallah kawai dan ita ya gabata. Al-Imam Ibn al-Arabi Allah mushi rahama a cikin Ardatul Ahwazi sharhin Tirmizi da yi yake cewa fitinan mutu fitina tana shiga a cikin dukkan kowace jiha da aka ambata, amma sagair ake nihi ba kaba'ir ba, in ya wuce kaba'ir wannan kuma ayyukan alkhairi dan busu kankare su dole sai mutun ya tuba ya bar su. Malamai sun yi bayani akan sunan wannan mutum wanda yayi tambaya akan wanda kaman da mu bayani akwai ilimin al-mubahamat a cikin ilimin hadisi, bibiya akan gano an ce anna rajulan ko anna mar'atan, abinci ko wane ne mutumin ko wace ce maccen nan, wannan namiji da aka ce ya samu kubla ga wannan mace sunan shi an ce ka Abu bin Amri Abu Luysar, akan mafi ingancin magana kamar yadda al-Imam an-Nasa'i shi ya huddo shi kirar da ambata sunan shi a cikin kitabut tafsir, amma a cikin al-Kubra ba a cikin as-Sughra ba. Haka Tirmizi ya huddo shi ma hai zuwa abinda suka yi bayani, ma'ana mafi ingancin magana shine cewa wannan ka Abu bin Amri, amma da kuma maganganu da dama da malamai ga sanan sun kawo a cikin lafazin cikin littafin al-Imam al-Wahidi yace wa kana zawjuha, mijinta ya kasance macen nan da mutunan nan sun banta, ba asahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'asin, annabi ya aika shi zuwa wani yaki ne. Wa fihi a cikin hadisin na Wahidi yace fa gamastuha wa qabartuha, na sunbance ta, wa kanat a'jabatni, yace burge ni tai, a cikin asbabun nuzul, haka Wahidi ya kawo shi Allah mushi rahama. A lafazin Ibn Abbas yake cewa anna rajulan ata Umar, wani mutun ya zo wajen Umar, fa kala, sai yake cewa inna mar'atan ja'atni tubayuni, wata mace ta zo mun ta mana mubaya'a, yace fa adkhaltu hadawlaj, sai na shigar da ita a cikin dan karamin daki na ajiye kaya. Fa qala, sai yace wai haqi la'alla al-mugayyib fi sabilillah, yace kai canka, wai haka kai canka, mai yuwa mijinta ya tafi bulaguro ne a cikin tafarkin Allah ka fitine shi. Hadisi ya zo a cikin ruwaya wanda a cikin wani hadisin daban ke cewa zawwa tai mai sai da dabino ne yake sai da zawwa tai da ce mishi dabino take so, sai ya ce mata a cikin gidana ko akwai wanda ya hishi mu shiga ki zaba, tana shiga sai ya yaudare ta. Magana ta biyu wanda suka ce shine Amr ibn Gaziya, magana ta uku shine Ibn Ma'tabar, wani mutum ne daga cikin Ansar, magana ta hudu shine Abu Muqbil Amir ibn Qais al-Ansari kamar da Muqatil ya faɗa, magana ta hudu shine Nabahanu Tammar, Nabahan mai dabino. Wazulfan min al-layl shine salatul atma, kawai sallar lisha. Hassan yake cewa su ne sallan magariba da lisha. Hassan al-Basri akhafa shi yake cewa ita ce salatul layl, kawai sallar dare qiyamul layl kenan, kai yawai ta qiyamul layl kawai Allah yake nihi. Na gaba abinda ake nihi da al-hasana su ne salloli, matakar mutun ya nisanci kaba'ir. Malamai sun yi sabani akan cewa innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at, jumhurun suka tsaya akan cewa shine ma'anar shi al-wa'id kulluhu in ajnabta al-kaba'ir kanat al-ibadat al-mazkura kafara, idan ka nisanci zunubai manya to wannan salloli da zaka yi da azumi kafara ne ga sauran wannan dukkan zunuban. Abinda zan mu doka cikin hadisin nan, adamu wujubul hadfi al-qiblati wa shibha min al-lamsi wa nahwihi min as-sagair, cewa idan mutun ya samu irin wannan abubuwan daga sha'anin mace inda bai kai ba zuwa ga saduwa to wannan babu haddi a ciki mai yuwa ya kasance dan abu kadan ma ya wadatar shine ya tuba kawai ya nemi gafarar Allah madaukin sarki shine allama mukin da Allah madaukin sarki ya ambata a Qur'ani sai babu na gaba babu fadlis salati li waqtiha baban dake bayanin faralar sallah akan lokacin ta al-imam al-bukhari Allah mushi rahama hadisi na 527 yake cewa haddathana abul walid hisham ibn abdul malik qala haddathana shu'ba قال الوليد بن الأيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار يتي ما أبو تنوان نجيرن يابان لاباري وأشار إلى دار عبد الله يينوني زوا جيران عبد الله قال سيكي تي وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ناتم بي النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمل أحب إلى الله تكين أيوكا وانا أيوكا الله يحسو قال سيكي أصلاة على وقت هشيني صلى أكل لوكا تنتا kale yace summa ayu sannan sai wanne kale sai ce birrul walidaini summa birrul walidaini sannan biyayya ga ma'aifa kale summa ayu yace sannan sai wanne kale yace aljihadu fi sabilillah shine jihadi a tafarkin Allah kale sai ce haddasani bihinna haka wannan annabi ya bani labarin su wala wistazatuhu lazadani da na ne mai kara mun da ya kara mun da ma'ana da na ita cewa summa ayu amma sai takaita akan wa'annan anan gurin tambayar da yayi a wajen Allah wanne Allah yake so tambaya ce kawai ba dan yaji zaukin abin ba ya wuce dan yayi iya kokarin shi akan ruko da abin yayi cizo da shi da akora bi ya rike shi ya kiyaye dan saboda yace bawa shine nagari mai hikima cikin ibada cikin bautar Allah shine mai ba ma ibadodi matsayin su wanda kasance jahili ne zai dauki wasu abubuwan da a wajen Allah ba su ba suke da farala sai ya dauka ya fifita su alhali ya bar su wanda inda a lokacin yayi su da sun hiye mushi lada a cikin kama wannan lokacin wani sai kaga yayi umra so 10 wani yayi umra so 5 amma kuma har yanzu zai zuba wannan kudin ya tashi ta hiye umra ko a Ramadan ko a wani lokaci to amma a cikin wani lokacin kuwa ana cikin tsananin yunwa da a ce yana malami ne mai ilimi sai ya dauka ya ciyatar da jama'a wanda zai tsaya ya dauki ciyatar da jama'a wani buhu ɗaya zai bada sai tafi wannan umara ta tunda kai nafila ce kararrawa ce kake ta yi ko kuma ka so shinhudan masallaci wanda akwai ta akwai shinhuda tana nan ka karo wata ka kawo ka sa tunda an ce yi ma hidibai dakin Allah hidima da sauransu to amma a lokacin wani abin da ya kamata mutun ya gabatar shi yake cewa fiqhul awlawiyat mutun ya san abin da ya kamata ya gabatar cikin bautar Allah madaukin sarki na gaba ta azimu birrul walidain fifita girmama birrul walidain biyayya ga ma'aifa akan jihadi ta yadda annabi alaihi salatu wassalam gashi ya gabatar da biyayya ga ma'aifa akan jihadi na gaba anan gurin mas'alolin da zan mu dauka a su'ali anil ilmi maratibi fil afdaliyya tambaya akan ilimi abu ne mai daraja abu ne mai girma gashi tambaya annabi alaihi salatu wassalam yayi sahabi akan abin da bai sani ba jawazu takriru su'al ya halitta meme ta tambaya ga wanda ka zo neman fatawa in kana inda dibadan el qurba ne dan saboda neman ka sani ne gashi yasa yayi ta meme ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam rifqul alim wa sabruhu ala sa'il malami ya kamata yayi hakuri da kuma tattausawa ga wanda yayi mishi tambaya gashi yayi ta meme ta amma annabi bai ce mishi ba kai tambaye ta ka ta isa na gaba cewa sallah ita ce mafi girman ayyuka kuma ayi ta a cikin harkon lokacin ta kamar da hadisin yayi nuni na gaba faralar jihadi da gabatar da abubuwan da suka muhimmanci akan abin da ya hishi akan abin da ya hishi hakanan a cikin shari'a yace hazihi salasatul mazkurat afdalul amal ba'da al-iman wannan abubuwan guda uku da aka zano sune mafifitan ayyuka bayan imani yace dan saboda wanda ya tozar da sallah har lokacin ta ya huta to ya bar ya kwashi babban zinubi kuma ya bar ta babbar faralawa da babu shakku zinubi ne ba karami ba kuma idan mutun ya tozarta ta zai kasance duk sauran abubuwa ma zai iya tozarta su hakanan wanda ya bar biyayya ga ma'aifin shi yake bai kiyaye haƙin sa ba to haƙin kowa ma zai iya tozarta cikin dan adam cikin haƙuƙuwa na ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni zuwa gare su babu na shidda babu salati babu salawatul khams babu dake bayanin salloli guda biyar kafaratun su ma kafara ne ga zanubi hadisi na 528 haddathana ibrahim ibn hamza al-imam al-bukhari yake cewa ibrahim ibn hamza ya ba mu labari haddathani ibn abi hazim wa darawardi an yazid an muhammad ibn ibrahim an abi salama ibn abdurrahman an abi huraira annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace a ra'aytum law anna naharan ba mu labari ku bani labari inda a ce wata korama ta kasance bi babi ahadikum a kofar dayan ku yagtasilu fihi kullu yawmin khamsan a kowane wuni yana salla yana wanka a ciki so biyar yace ma ta qulu zalika yubqi min daranihi ku bani labari shin wannan abin zai bar kazamtashi dake jikin shi qalu la yubqi min daranihi shay ai bai barin komai daga cikin kazamtar wannan mutum qala sai annabi yake ce musu fa zalika mislu salawatil khams wannan shine misalin salloli guda biyar yamhu Allahu biha al-khataaya da su Allah yake kankare zunubai wannan hadisin al-imam muslim ma ya hudo shaka al-imam tirmizi yake cewa wa fil babi an jabir a cikin wannan hadisin jabir ma ya rawaito irin shi huskan misalin da annabi alayhi salatu wassalam yayi cewa mutunan da ya kasance yana da kazamta yana da datti wanda ana ganin shi da ido jikin shi yana kwashe da wannan kazamta sai ya zo yake ta tsarki a cikin ruwa lahiyayye ruwa mai dadi kuma kullun haso biyar yake yi kuma bai fasawa to yadda zanubin shi zai tahi zanubin mai kiyaye salloli guda biyar zai tahi to haka nan wanda ya kasance mai kiyaye salloli ne haka zanubin shi zai tahi babu abin da zai saura a cikin shi annabi alayhi salatu wassalam yana daga cikin tarbiyar shi da salon shi usulubin shi na tarbiyantar da al'umma darbul amsa sanya misali haka nan kuma koyi ne yake ga Allah madaukin sarki kamar yadda Allah shi ma yake sawa misalai a cikin alqur'ani shi masu yawa duka wanda wannan ba haka ba kawai ake sanya misalan ana sanya su ne saboda dokan darasin da ke kalkashin su babe na gaba na bakwai kenan babu tadi'i salati an waqtiha baban dake bayanin tozar ta sallah game da lokacinta hadisi na 529 haddasana Musa bin Isma'il haddasana Mahdi an gailan an Anas kale yake cewa ma a arifa shay'an mimman kana ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ban san ba wani abu wannan bayan annabi ne Anas yake fadin wannan abun yace ban san ba wani abu da kuke kan shi wanda a lokacin annabi alaihi salatu wassalam ake kan shi kila sai aka ce mishi ma'ana kun sauya kun zamana lamarin annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yake ne yanzu duk ragwanci kila sai aka ce mishi as-salat ga sallah nan gurin kala sai yake ce alaysa dayyatun ma dayyatun fiha sallan ma ba kun tozarta abin da ko tozarta a cikin ta ba ma'ana lokaci yake nihi duk lokacin sahabbai kuma ina ga zuwa lokacin mu yanzu yana nihin lokaci hadisi na 530 haddasana Amr ibn Zurara kala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah al-Haddad an Usman ibn Abi Rawad akhi Abdul Aziz kala sami'tu Az-Zuhri yaqul dakhaltu ala Anas ibn Malik bi Dimashq na shigo wajen Anas dan Malik a garin Dimashq huwa yabki yana ta kuka fa qultu nace mishi ma yubki ka me ke sa ka kuka fa kala sai yake cewa la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salah yace babu abinda na sani a cikin abinda muka rabu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda kun kiyaye shi kawai sai wannan sallah wa hadhihi salatu qad duyiat sallan ma gashi kun tozarta ta wa qala bakar yake cewa haddasana muhammad ibn bakar al-bursani akhbarana usman ibn abi rawad nahawahu kwatankwacin irin wannan hadisi ibn al-jawzi allah mashi rahama yake cewa zahirin magana anas yana nuni ne zuwa ga abinda hajjaji yake aikatawa dan saboda shi yana jinkirta sallar juma'a sosai yana shagalce da yan yaban shi hajjaji sarki ne a ran juma'a nan nan wanda suke yaban sarki suke zawwa ya tsaya ana tawasa shi ana ta abun gakin shi sai lokacin sallar juma'a ya tozarta su kuma sahabbai da suke sun san cewa bai kamata ba su yi huto na huto da shi babu abin da ke kansu sai biyayya sai dai jajan da kukan da ana sai ke ya zo a cikin sahih bukhari daga Anas yake cewa ya zo madina aka ce mishi ma ankarta minna yawma ahita rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi mi kake imusu a gare mu tunda kai kai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mi kaga muna aikata na munkari wanda ya kamata a mana tsawa akan shi kale ce ma ankarta shay'an illa annakum la tuqimuna sifuf yace ban yi musun komai ba sai dai kasancewar buku daidaita sahu a cikin sallah kenan an samu wani abin da aka tozarta bayan lokaci kuma ga sahu wa zakarahu fi bab ya ambaje shi kuma cikin baban dake cewa ismu mallami tumma sufuf wanda zanubin wanda bai cika sahu ba bukhari a cikin wannan baban ya kawo wannan hadisin wa ka anna anas kamar ka ce anas yana inkari ne ga mutanen da yake garin ga abin da ya gani mutanen sham an san su da jinkirin lokaci mutanen hijaz kuma makka da madina an san su da rishin tsayi da sahu shine yasa yake musu gabaki dayan su ba kamar abinda mutum zai fahimta ba cewa dukkan abinda ake kai na addini tun zuwa wancan lokacin sun jirkita shi sun gayyara shi illa sallah ba wannan abin yake nihi ba sallah ita kadai ce yake inkari kuma wata ruwaya ta fassara wannan kamar yadda mun yi ta fada cewa hadisi ruwayoyin shi hada ruwayoyin shi suke fassara abinda ake nihi da shi hada ruwayoyin hadisi suna bada shi yasa dukkan wasu malamai da suke sharhin hadisi ana gama hadisi abu na farko da zai shine hada dukkan ruwayoyin shi abinda ake cewa takharij kenan ya zo a wajen wani da lafazi kaza ya zo a wajen wani da lafazi kaza wani sai ya zo ta hanya 20 ta hanya 30 shi yasa Ahmad ibn Hanbal yake cewa albabu idza lam tujma' turqahu lam yafham babu idan ba a hada hanyoyin da yazo ba za a fahimce shi har abada ba hadisin ya zo da lafazi masalan ya zo da hanya wajen 10 ko 10 kaza to in ya zamana ɗaya ka sani hanyar ka dauke ta ka dau hukunci akan ta sunan ka batacce kullun ba zaka iya daukan hukunci akan ta ba shi yasa mashi sharhi babban abin da suke ba ma wannan kenan duk da mu muna takaitawa akan magana hada hanyoyin hadisi inde ba tunda hadisin cikin sahih bukhari ne ba buƙatar kawo yawan hanyoyi ana son su dan su karfafa ma hadisi ya zamana sahihi kamar da muke cikin babul shawahid wal mutaba'at babu na ƙarshe da zan mu tsaya akan shi babul musalli yunaji rabba baban da ke bayanin cewa mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi hadisi na 241 haddathana muslim bin ibrahim qala haddathana hisham an qatada an anas qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ahadakum lalle dayanku idza salla idan yana sallah yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijin shi fala yatfilanna an yaminihi kada ya waiwaya ta hagumkin shi walakin tahta qadamihi yayi tauhini ke so kada yayi tauhita dama shi walakin tahta qadamihi lusra sai dai a karkashin diddigin shi na hagum karkashin diddigin shi na hagum wa qala sa'id yake cewa an qatada yake cewa la yatfil qadamahu kada yayi tauhi a gaban shi aw baina yadayhi ko kuma a gaban shi dai yace walakin an yasarihi aw tahta qadamai sai dai a hagumkin shi ko kuma kasan digadigin shi kasan digadigin amma kuma ta wajen hagum Shu'uba yake cewa la yabzu baina yadayhi wala an yamini kada yi tohi miyau ma ta gaban shi ta abun nan gaban shi ko kuma dama shi walakin an yasarihi sai dai a hagumkin shi auta ta kadami ko ta kasan digadigin shi Humayd yake cewa daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabzu fil qibla kada yi tohi al qibla wala an yaminihi ko kuma a dama shi walakin an yasarihi sai dai a hagumkin shi auta ta kadami ko kuma karkashin diddigin shi Hadisi na 232 wannan ya gabata da sharhin shi da komai Haddathana Habs ibn Umar haddathana Yazid ibn Ibrahim haddathana Qatada an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa itadlu fi sujud ku daidaita a cikin sujada wala yabsudu zira'ihi kalkalb kada mutun ya shinhuda zira'an shi kamar zira'in shinhuda ta kare wa iza bazaka idan mutun zai yi tohi da basaka da bazaka shine huddo tohi kawai wanda ba tare da majina tare da shi yace fala yabzu kanna bayna yadayhi kada yi tohi a gaban shi wala an yaminihi hakanan kada yi a dama shi fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijin shi al-imam ibn al-mulakin Allah mushi rahama yake cewa babu shakku tsayuwar bawa a gaban ubangijin shi kamar tsayuwar mai hidima ne a gaban shugaban shi to ya kamata ya kiyaye ladubban da ya kamata a ce bawa ya kiyaye sannan hadisan duka suna yin nuni ne akan fifikon sallah akan sauran ayyuka dan saboda ganawa ce da ubangiji ba aikin da aka siffanta shi da cewa ganawa ce da ubangiji banda sallah to wannan yana buƙatar lazumtan niyya da kyautata khushu'i da dukkan wani abin da zai bujuro ma mutum kuma yace mafi kyan abin da aka rawto daga cikin wasu daga cikin magabata suke cewa za kumta ila salati idan ka zo zuwa ga sallah fa alam anna allaha muqbilun alayka kasancewa Allah ne a gabanka kuma ya huskanto gabanka kai yake kallo fa aqbil alayhi bima huwa muqbilun alayka to wanda ke gabanka ya kamata kai ma ka fuskanto shi wa qaribun minka wanda yana kusa da kai kuma yana kallonka ko da dan adam ne kuka zo gaba da gaba kuna hira da shi kuna tattaunawa kuma sai ga kana tawayewayewaye yana maka hira yana maka magana kana tawayewayewaye yana nuni akan rishin karrama shi da rishin mutunta shi yace idan ka yi ruku'u kada kai tunanin ko cewa zakka dago idan ka dago kuma kada kai tunanin cewa zakka maida misalin shi kai ce kuma ka kwatamta aljanna ce a dama ka wuta ce a hagumkin ka siradi kuma yana kalkashin diddigen ka to a wannan lokacin ne zai kasance mai sallah wanda zai kiyaye sallah kuma ya bata haƙƙinta magabata mun gani tarihin su yadda suke kiyaye sallah da khushu'i da tawadu'u da wanda wani yana cikin sallah amma sallacin zai rushe ana tahamar abun nan huddo su abubuwa shi tunda wayan shi bai rushe ba bai ma san ba ana yi wasu daga cikin salaf iyalansu suna cewa idan kuna son wata hirar ku ko wasu abubuwan ku in dai sun shaye shi ku tada sun ya shiga cikin sallah dan yana cikin sallah duk abin da zaku yi bai sauraron ku bai ji bai shi bai gani in ya shiga sallah in kuna son cin naman shi ma e ku bari har ya shiga sallah to ina kuma da sallan mu wani gobara ta kama a cikin masallacin da yake ciki ba tare da ya sani ba cewa ana ta fama kashe wuta ana ta fama abin gakinta da ruwa da jarkoki ana ta abin nan bai sani ba ana gama aka tambaye shi ya akai haka da ana ta abin nan kai baka sani ba baka da labari yace wanda nake yake gabana ya hi karhin inji abin da kuke yi darajar shi ta wuce nan nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba maladan shi na kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.